Tura alƙari 897 da aka gano tare da fahimtar sababin cutar malaria, an yi duk kokarin dakatar da cutar, inda saura kiris da a cikin shekara ta 1950 an kawar da ita, sai dai a kawar da ita ɗin ya ciji. A dalilin kasawan kuɗi da ake buƙata don ci gaba da aikin, abin da ya kawo mu inda muke a yau dangane da matsayin cutar ta malaria. Wani rahoton Global Data Epidemiologist ya kiyasta cewar kashi 70 a cikin 100 na mutuwar yara ƙasar shekaru 5 daga cutar ta malaria ne. Cutar malaria na kasar tarin ƙasashen Afirka akan kuɗi da ya kai dala biliyan 12 shekara, hanya ɗaya na yaƙan cutar ta cizon sauro, wato malaria. Ita ce gwamnatoci faɗin duniya su samar da isasshen kuɗin tallafa wa shirin da ci gaba da ilimantarwa kan kiwon lafiya, tare da waye kan al'umma su fahimci yadda matsalar take. An soma ƙoƙarin yaƙan cutar malaria a Ghana ne a cikin 1950, manufa ita ce rage ɓarnar da cutar ke yi. Shirin yaƙi da cutar malaria na ƙasa ya amince sashen kiwon lafiya kaɗai ba zai iya magance malaria ba, don shi ana buƙatar dabaru iri-iri ta sun ka haɗa da fesa maganin kashe ƙwari don kashe tauron, da bayar da maganin kariya daga malaria, da kuma inganta tsarin magudanar ruwa. Malama Maryam Isa, nurse a polyclinic din Madina.
A kiyaye sauro saboda sauro suke kawo ciwon malaria. Akwai sauro ya ne cije ka, amma in ba sauron mace da ke da, akwai wani sauro da ake kira female anopheles mosquito, wannan ita take rike da parasite, take rike da cutan, kasa ita ne irin wanda in ta cije ka za ka samu wannan. In ba ka ba damu duka kunyi mu kwanta da ciwon malaria, don kunyi sauro na iya cije mutum. Ciwon malaria nga abin da damu mu kiyaye shi shine mu yi ƙoƙarin mu gyara anguwanmu, yadda muke cikin shara, cikin gata, ko mu yi clean, mu yi ƙoƙari kuma muna kwana cikin mosquito net.
Shin kuwa jama'a sun fahimci hanyar kare kai daga cutar malaria?
Assalamu alaikum, sunana Zakiya, ɗaliban makaranta jami'a. Da farko, yadda ake hana cutar malaria shine a kiyaye irin ciyawa siro wangom, idan mun gan ciyawan ya siro a maida hankali a cire wannan ciyawa wurin duka, da kuma gotanmu in mun gan shara ciki kunko wurin duk ya kamata a share, saboda irin haka suke kawo sauro, kuma sauro ke kawo cutar malaria. Sannan mu kasance kullum muna kwana cikin gidan sauro mai magani. Gidan sauro mai magani yana da muhimmanci gaske.
Sunana Ramata Abdalla. Share-share mu gyara gototinmu, mu kiyaye zuba da ruwa basa basa waje. Wurin kwana kuma ya kamata mu kiyaye, mu samu net, mosquito net, mu daddaure shi koina da koina, yadda nko ya zama bai sauro bai shigo ba ne ba mutu.
Wallahi Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.